وَإِذْ كَذَّبُوكَ المستقيم وعلى آلي قدري ومدار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومداره العظيم. باين حق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda ya zama talata 26 ne yau ko da 7 25 ko 25 ga watan al-Muharram shekara 1444 bayan hijrar sinna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai da 23 ga watan August 2022 miladiya. Wannan rana ta zama rana ta farko wato da muka sanya domin zama tare da ƴan uwa mu karanta diwanin Shehu radiyallahu anhu, mu nemi albarkan Shehu radiyallahu anhu, mu yi wa zukatan mu guzuri da samarar rayuwar Shehu radiyallahu ta'ala anhu. Zai zama din ranar talata in Allah ya bamu iko, in wani uzuri bai bujiro ba, akwai zama irin haka na karatun diwani da Taibatul Garra a fi madahi sayyidul anbiya sallallahu alaihi wasallam. Makasudi a cikin wannan kadai dan ya zama muna yi wa zukatan mu caji a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kuma samu albarkan da ake samu cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun san yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban al'amari ne kwarai. Ina zato zamu iya gane haka idan muka kalli cewa zamanin da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ke alaqaidul hayat ba a samu labari cewa wani daga cikin sahabbai ya iya hawa minbarin shi ba, ko an kafa masa minbari a cikin masallaci dan wata munasaba, amma an kafa wa Hassan ibn Sabit minbari a masallacin manzon Allah kuma da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya yi yabo, dan kuma ya yi amfani da usulubin shi na kasida wajen mai da martani ga kafirai da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zambo. Shi yasa Shehu radiyallahu anhu ke cewa fa ka'abun wa Hassanun ulila karamatan, ai da Ka'abu da Hassanu sun samu karamomi daga manzon Allah. Har ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Hassan ibn Sabit kul wa ruhul qudus ma'aka, ka fada kana tare da ruhul qudus. Mun san wannan babbar mu'jiza ce da Allah ya girmama Annabi Isa da ita, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Sai gashi Hassan ibn Sabit ya samu wannan manzon Allah yana ce masa kul wa ruhul qudus ma'aka, da me ya samu? Da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan ka Abu bin Zuhairin, dukkan mu mun sani cewa kafin yazo da baitocin yabo, kafin yazo da baitocin yabo manzo Allah ya halitta jinin shi, zunubin shi ta kai annabi ya ce duk inda aka same ka abu a kashe da me ya fanshi kanshi wurin manzon Allah da yabo abin da zai baka mamaki lokacin da yazo yayi yabo bayan an yafe masa sai aka masa kyautar da duk cikin sahabbai ba wanda ya samu irin wannan manzon Allah ya cire mayafin shi ya bashi ya lulluba mar wali ibn zuhair kad ajazta bi burjatin ajizni bi burjin waqbal al madha waqbal al haka shi kuke faɗa ko radiyallahu ta'ala anhu dan haka idan muka kalla zamu fahimci yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaya ce da ba ta da makura wanda ya samu kanshi a masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle ya samu kanshi a cikin alkhairi kuma mu da muka diba a wannan zamanin ba mu da wani yaban manzon Allah ta tacce madarashi kamar diwanin Sheikh Radiyallahu anhu babu duk wani yabo da za a yi to bai kai tacewar da Sheikh Radiyallahu anhu yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yabo da shi ba domin a gurgudan sanin ka da manzon Allah gurguda abinda zaka iya fada shi ko Sheikh Radiyallahu ta'ala anhu shi tsakanin shi da manzon Allah yana cewa fa ahabtuhu hatta araniya kuntuhu wa rabbuka lam yakhlu zamanan wala waqta na so manzon Allah har sai da naga na zama shi shi yasa yake cewa walau sawwaruni fil haqiqati lam yaraw siwa shakhsin mahbubin bihi natamatta'u fa ba'is ibrahim al-shuki wahidin falastu sanihi wa lam aku ajma'uhu wal mustafa sallallahu alaihi wasallam didda irin wannan suna cikin maganganun da wasu suke dauka suna yi jefa inkari wa Sheikh Radiyallahu anhu suna ce yana ce walau sawwaruni fil haqiqati lam yaraw siwa shakhsin mahbubin to ai magana ce a fili da ka san Shehu Ibrahim din ba za ka yi inkari ba wala Allah kila kuma wasu daga cikin masoya majzubai sun baiwa baitun wata fassara gurgudan yadda suka fahimta bisa zauki sai ya zama na kila in za a yi inkarin maganar fassarar da wasu suka ba baitun ne ake wa inkari amma ba yadda Shehu ya aje baitun ba amma baitun ai tare da fassarar shi yake dan Allah bari mu yi wani misali da za a zo a cire sunan Shehu Ibrahim a cire sunan manzo Allah sai a dauki rayuwar Shehu Ibrahim a ba da labari in aka zo ake cewa sai a rika fadin tsoran Allah shi hidiman da yawa addini hakurin shi kyautar shi mu'amalar shi kyakkyawa da mutane zurfin ilimin shi da sauransu sai a yi ta fadi da damiri ba a ambata suna to wallahi in wani sai ya ji sai ya ce manzon Allah ne yake sufantawa to wannan shine abin da shabara yake nufi ya bi annabi Muhammad daman yana cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in hamma yawman fal masiru ba'idu irin bin da yawa manzon Allah ta kai yau da za a tsaya ana bada labarin shi ana siranta sirar shi a cire suna kawai a rika fadi da zamiri wani in yaji daga gefe zai dauka labarin manzon Allah ake alhali labarin shi Ibrahim ake shine kawai ma'anan falau sawwaruni fil haqiqati lam yaraw siwa shakhsin mahbubin yana tare da fassarar shi koda idan ahlul zauki sun samu wata fassara ba wannan ba amma dai ma'abota hankali ma za su iya samun rabon su saboda Shehu Radiyallahu ta'ala anhu diwanin shi yayi shi yana tafiya daidai da shari'a wanda ya san zahirin shari'a in yazo zai samu abin da yake nema a ciki in kai arifi ne zauki ka sani zaka samu abin da ka samu a ciki saboda ai mai maganar gwani ne sai da ya kyautace sai da ya kididdige ya iyakance hankulan kowa yana cewa falantu shabatul mu'tadina wa talama uhaddidu azhanan li idraki maqsadi uhaddidu azhanan na gurgwaje na iyakance zuka kwakwale gurgudan yadda za su iya riskar abinda nake nufi li idraki maqsadi gurgudu na sanya kowace kwakwalwa gurgudan abinda za ta iya dauka ko da yake a wasu wurare yana cewa ba za ka iya ko da yake shine yake ce ba zan iya fitowa in bayyana maka sirrin da ke tsakanina da manzon Allah ba sai dai in ma ishara a cikin isharar ka shiga in ka gano wani abu oho asirli isharati fa inni lam abu bi sirri habibin khalli anka su'aliya so Shehu Radiyallahu anhu wannan diwanin da ke gaban mu ya fada yana cewa rayuwar shi gabaki ɗaya wannan diwanin shine samarar rayuwar shi shine samarar rayuwar shi wato ribar rayuwar shi duka shine diwani ashe wanda ya riko da diwanin Shehu Radiyallahu ta'ala anhu ya yi riko da tsantsar tsantsagwaran samar rayuwar shi kamar yadda ya faɗa shi ya sanya muke fata a mu karanta mu dan bi wasu daga cikin ma'anoni gurgurdan fahimta ba gurgurdan yadda shehu yake nufi ba wato shehu bara radiyallahu ta'ala nu teku ne duk mutumin da kaga ya nufi teku ban sani ba dai kila ko a cikin ku akwai wani mai himma da zai nufi teku ya ce ya je ne dan ya kwashe ruwan tekun gaba daya a ya je ya kwashi iya bukata shi ne kuma diyalwar mazubin ka ya ishe ka tekun zai ishe ka ka kwasa to haka wanda ya shiga diwanin shehu ya ce yana so sai ya gane abinda shehu yake nufi to wannan kamar wani mai himma ne da ya nufi teku ya ce sai ya kwashe ruwan tekun gaba daya kawo gida in yana da iko to karamin misali kenan dan haka gurgurdan fadin mazubin ka gurgurdan abinda zaka kwasa a cikin tekun amma wa kattara komin bahari a menene kowa zai je kwasa zaka bar tekun kamar ba a taba ba shi ya sanya a gurgurdan fadin mazubin ka gurgurdan abinda zaka iya dauka in malamai suka zo suna fassara diwani to zaka ji abubuwa da yawa to wannan ko bai hana idan dan karamin dalibi shi ma yazo zai deba shi ma ya samu rabon shi fita wani yazo da tanka wani yazo da cokali gurgurdan bukatar ta kawo ka gurgurdan fadin mazubin ka ba wanda zai zo a ce ba a cika masa ba dan haka zamu zo mu ina ga kawai allura ce zamu je mu dan saka ko cokalin ma mu na mazubin ko cokalin ma bai kai ba yar allura ce dai zamu saka a cikin wannan tekun dan me saboda in an zo ranar da ake rububin waye taba zuwa wannan tekun mu ma mu ce mun zo ko da ba mu debo komai ba dai mun zo kuma mun yi muhawala mu ma mu samu wani abu abinda yasa ba mu samu da yawa ba mazubin mu ne kadan da mazubin yana da yawa mu ma da mun samu da yawa to tunda dai a mun zo ne muna tatsaffuli a kofar shehu radiyallahu ta'ala anhu muna fatan Allah ya wanzar da mu cikin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da shehu radiyallahu ta'ala anhu ba zan yi tsawon muqaddima ba wannan da yan kalmomin da na faɗa da su zan takaita amma zan kafa hanzari kwarai cewa da allura nazo zan dan saka a cikin tekun cikin ba ni da kowace irin ahaliya in har da wani abu wani dafi'i da ya sanya ni zuwa ga wannan shine kawai soyayya da neman albarka shehu radiyallahu ta'ala anhu su kuma a kyakkyawan zaton da muke koyo zama yaqini duk mutumin da yazo wajen su ba za su koye shi ba ko aya yazo muna fata su amshe mu a yadda muke muna fata kuma Allah ya yalwata kwakwalwar mu ya yalwata fahimtar mu ya yalwata zuciyar mu mu samu daga hasken shehu radiyallahu ta'ala anhu Allah ya cika zukatan mu azubin waɗannan diwanai diwanai ne guda takwas wanda ɗaya bayan ɗaya shehu ya yi su a yadda na samu a tarihi saboda abinda ko dai a cikin yadda dai suke jere tafsirul usuli iksiru sa'adat salawatu shizuni aw saqul ura shifa wal asqami manasik ahli widadi sai kuma nurul haqqi sai sirrul qalb wanda akwai muallif na littafin min akhbari shaykh ibrahim radiyallahu anhu yana fadin wani abu yace bai zo madina shaykh ibrahim ba sai bayan 1960 sai ce to amma lokacin da yazo 1960 ya iske addawawin city daga tafsirul usuli zuwa manasik ahli widadi sai ce amma yana madinan shehu ya rubuta nurul haqqi da kuma sayyidul qalbi kenan idan mun fahimta kila zai zama ajere abinda yasa nake wannan maganan dan a san cewa diwanin shehu radiyallahu anhu ba lokaci ɗaya bane aka yi shi aka ko mu sani bayan wannan diwanin akwai wani diwani jami'u jawami'ud dawawin ko wanda cikin shi ma akwai kasidu ne ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kasidu ne ban shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu akwai kuma kasidu wadanda yayi istigasa da ayoyi da surorin alqur'ani shine kibritul ahmar yana cikin jami'u jami'ud dawawin akwai kuma wasu baitoci da ya rahada a cikin ilmomai daban-daban da istigasa da shehannai daban-daban da sauransu dai so shehu radiyallahu anhu yayi yaban manzon Allah ba iyaka kuma banda ma irin wasu baitoci da kawai za su zo a rubuta su shikenan an wuce ba ma a samu daman tarawa ba in wannan yana nuni zuwa ga wani abu yana nuni zuwa ga yadda cewa Allah ya cikin rayuwar shi duka cikin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa har wani wuri yake cewa fa waqtun madha fi ghairi insha'i madhihi wa tadhkarihi lam ahjuhu ad-dahr mudraka yace ni dai wani lokaci wanda ya taba zo mun ya wuce ba a cikin yabon annabi ko tuna manzo Allah ba sace ni ban tunanin wannan lokacin ya taba riskata ba ni bar riski lokacin ba lokacin bai riske ni ba shi ya sanya a nan ko cikin wannan diwanin ko yake cewa fa waqti wa sa'ati saraftu li zikrihi salatan wa madhan ce ko da gani na ma kai nayi shiru to tunani ne da cikin manzon Allah eh ce saboda kusuri ne ma dai ce wa nuhuji matawran an sana'i da biyina kusuran wa tawran bil mada'i nu'linu to duka dai nuni ne cewa shehu radiyallahu anhu tun daga tasowar shi har haduwar shi da Allah tabaaraka ta'ala ko ma washi ila rafiqil a'la a cikin hidimar manzon Allah ya kare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji wasu daga cikin yan uwa suna cewa kasidar shehu ta karshe ita ce thaqafatu ibrahima wa wal ilmu kulluhu madihu al imam al hashimi wa fadluhu ko da yake wannan kawai ina ga ijtihadi ne na amma bai inganta ba kasidar da shehu ya rubuta ta karshe ita ce ta'ziyar sheikh muhammad al mushri ita ce kasidar shi ta karshe da ya rubuta ibn al mushri yana daga cikin almajiran shehu radiyallahu anhu wadanda suka samu kusanci da shehu kwarai wata rana ana bada kissa ya taba yin rashin lafiya mai tsanani har akai zaton kila ko ciwon ajali ne sai shehu ibrahim ya ce a fada wa iyalin shi ai ba yanzu zai mutu ba eh shi ba yanzu zai mutu ba yace yana da saura saboda tsakanin shi da shehu yan kwanaki ne tsakanin shi da shehu yan kwanaki ne ko kuma aka ce a wata rana shehu ne ya rishin lafiya na mu yadda kinsa take shehu ne ya rishin lafiya sai rishin lafiyar ta tsanani sai shi ma ibn mushri yake cewa ai kar aji dar matukar ina raye ban mutu ba to shehu yana raye saboda ya fada mun zan riga shi mutuwa da yan kwanaki sai ce dan haka kowa ya sa ran sha'inuwa tun da dai ina raye shehu kawai zai tashi to kuma haka aka yi lokacin da rishin lafiyar shehu ta ajali wanda sun za a tafi da shehu London da ibn mushri aka yi rakiyan shehu radiyallahu anhu zuwa airport da aka je airport jirgi ya tashi da shehu shi kuma zai koma daga Dakar a hanya ya azzan ya rasu shehu radiyallahu anhu yana asibiti a London aka masa waya ta tarho lokacin garma hudin nan ake sanar da shi cewa ibn mushri Allah ya amshi rayuwar shi sai ya rubuta kasida ta marsiya to wannan marsiya ita ce kasidar shehu radiyallahu anhu ta karshe wanda yana jiya a London ya rubuta ta kwana 20 kafin wafatin shi radiyallahu anhu kwana 20 kafin wafatin shi wannan dai abinda yasa din nake wannan maganan shehu ya karar da rayuwar shi ne ga baki daya cikin hidima a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda yake fada hidimar shi cikin addinin manzon Allah har lokacin da ake buƙatar a zauna a huta bai zauna ya huta ba kila a Najeriya in muka ce mu kalli kamar Maulana Sheikh Tahir kaga yanzu a daidai lokacin da ya kamata a ce an huta ne ya kamata tun muna goye ya kamata a ce ma ya zauna ya huta to amma har yanzu in kaga wani abu wata munasaba da shehu bai zo ba to yanayin jiki ne kawai amma in dai jikin ana dan samun to haka koyi suke da mai gidansu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ya sanya yake cewa fa gadar ta autani wa ahli wa usrati ajubul fala lam ashku qattu kalala ni ban taba jin magaji ya ba balle in yi kokenta to me nake nufi in ka dauki wannan kasidar ta jama'ata wajuda dibiya wanda shehu radiyallahu anhu a duniya amma yayi ta a 1966 yana da shekara 66 a duniya to bayan nan haka akai tayi idan da wani darasi da nake so mu dauka a cikin wannan yar gajeruwar kissar shine mu zage dantse cikin hidima wa addinin mu cikin hidima cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar mu yi sha'awar zama mu huta jagoran mu Shehu radiyallahu anhu bai taba zama ya huta ba ko bai taba goyen bayan a zauna a huta ba cikin aiki aka yi rayu har aka yi intiqali ila rafiqil ala to bai yi daidai ga kowane dan faira ba a ganshi yana da sakaci a ganshi musamman abin da ya shafi bangaren zage dantse wajen neman ilimi yanzu ka kalli diwanin Shehu radiyallahu anhu akwai wani malamin jami'a dakta ne malamin larabci ne sai ya taba ganin diwani a hannun wani ya ansa ya duba ya karanta shi kai sai ce amma dai wannan mai littafin nan ya iya larabci shi abinda kawai ya gani kenan shi wannan mai littafin ya iya larabci a abinda nake nufi kaga shi ta ina aka zabari zuciyar shi har ya fara neman sanin waye shi Ibrahim larabcin kawai to ana so kowane dan faida ya zama yana da isar yana da wani abu na dabi'a da zai ja mutane zuwa ga sanin wane ne shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to mun san kuma idan aka ce lamarin addini mafi girman abin da lamarin addini ke bukata shine ilimi dan duk in aka ce kai ma'abocin addini ne da ilimi ake fara gwada ka da zarar an samu ilimi to har mahajubi har munkiri har makiyi zai rage kaifin kiyayya saboda ya san malami ne kai ka san abin da kake amma idan aka taba ka ma'abocin addini amma aka samu rauni a ilmance to zaka kawo shakku a cikin ma abin da kake kiran mutane zuwa gare shi na addini dukkyawun shi so mu zama ambassadoji masu kima kwarai wajen isar da sakon Shehu radiyallahu anhu babban makamin mu wajen isar da sakon Shehu shine ilimi din nan Allah ya shimake mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Shehu ke cewa harful alif wannan kasidar idan aka kalli yadda aka jera kafiyar ta a ce harful alif amma kuma kaga mimiya ce tana karewa da mimun to alif din kawai shine matsalalin baiti na farko da wani harfi ya fara na kasidar tun da ya fara da a a balli kalbu kaga alhamza ce to dan haka shine kawai sai ya zamana an bata sunan kafiyar ta ko harfin da aka bata daga nan ne to tafsirul usuli a haka ya tsara shi kaga idan aka je kasida ta gaba harful ba'i amma kaga daliya ce amma harfin farko ya fara da ba'un bulitu bi hubbil mustafa al-khatmi ahmada abil kauni wal akhlaqi far'an wa mahtida kuma harfi kasida ta uku harful jimi kaga kafiya ce ita amma kuma dake baitin farko ya fara da harfin jim shine jami'u shu'unil khalqi min sha'ani failaki fa aini wa kalkali wa tursi wa laglaki kilabi wa nafsi kar khadamtu zikiri zuwa karshe kaga ta gabanta ita ma harfu dali ko da aniya min salma wa layla wa qallila tazakkur rabbatil ghadairi muzdala لذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم إذ كان فرعا مؤسلا زوا الشيء تو إتما وانا حكا دي شو أنا شاء أبا القلب إلا أن يكون متيما حليف غرام بالنبي مهيما يسي القلب أي قلبي وانا زوتي ينتاوى وانا ألف واللام إن إيوان لنا يضافة يسي زوتي ياتا أبا تاكي تأمشكو ونئرين تنجي حالي ليتركي me yasa shi faɗi haka dabi'ar zuciya ba ta rike hali daya zuciya ta kowa tana canjawa shine ma dalilin da yasa larabawa suke kiranta da alqalbu ai qalbu canjawa ne shine ai qalbu ko jujjuyawa an yi qalbin shi kaza wannan an yi qalbin shi kaza an canza shi an juya shi to wani mawaki yana cewa وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انها تتقلب كو كما يتقلب وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب يتقلب saboda ainan shi ya zakarar da kalbu din habal kalbu illa an yakuna bi ce an takuna kaga ashe muzakkar ne to shi ma baitin zai ce wama alqalbu illa annahu yataqallabu ai alinsanu da aka ce wa mutum sunan shi insanu saboda in ka hade da mutum yana daibi makewa duk inda kake in ba mutum kusa da kai kana cikin wahasha amma da kaga mutum ko a dokar dashi kake ka samu nutsuwa to wannan nutsuwan da dan adam yake baka in ka hadu da shi shi yasa ake ce masa insanu ai saboda liunsihi shi kuma zuciya saboda baya zama a hali daya shi yasa ake kiran shi da alqalbu wa malqalbu illa annahu yataqallabu shi a kaida gaban dan adam kaga mu da Hausa zuciya ai mace ne kuma a Larabci namiji ne so kawai zabi din guda daya ne da Larabawa masanan lugha suke cewa duk gabar da ta zama kwara daya a jikin dan adam to zakarata suke muzakkarci in ta zama biyu sai zama san annasata shi yasa yadu muannas ne da larabci rijlu muannas ne amma kamar albasaru albasaru da bambanci da alainu in aka ce ainu shi ma muannas ne amma in aka ce albasaru muzakkar ne in aka ce aluzunu muannas ne amma aka ce as-sam'u muzakkar ne kaga wancan hadisin na Abu Huraira ko kuntu sam'ahu alladhi yasma'u kaga alladhi muzakkar kenan wa basarahu alladhi amma sai ce wa yadahu allati wa rijlahu allati saboda me saboda bibbiyu ne to shi yasa na alqalbu kasancewa shi gaba ce kwara dai a jikin dan adam sai sai shi zakara ta kaidar larabci kenan to anan shawar jalan ce in zuciya kowa tana ta canza bandatawa ni tawa ta ki canjin ma kowane canji kawai ta lizamci hali daya wani hali ne wannan shine anya kuna mutayyiman ya zama abun horewa a cikin bege ai muzallalan muabbadan fil mahabbati ta zama abun horewa a cikin bege halifa gharamin ma'abuciyar tsohon bege irin abun ya riga ya zama jiki ma kawai amma gawa bin nabiyyi ai muhayyaman bin nabiyyi wanda saboda soyayya har ya zama dimautacce amma wa da manzon Allah halin masoya ne masoyiya kan dimauce ya gigice ya rika yin wasu abubuwa wajen hankali cikin soyayya sai ce to ni ma tawa zuciyan haka ne sai ce bambanci na da sauran masu zuciyoyi ta iya yiwa wani lokaci ya buga ya bari yace ni tawa hali daya ta lizamta in dai cikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to hali daya ne kawai ba ta da canji abal qalbu illa an yakuna mutayyiman halifa garamin bin nabi yace wannan ce ta sanya abitu bilaili tinni nakan kwana dare cikakke saharana bana bacci ido na biyu me nake yi mun shida ina mai halin shiba bege anan akwai ma'anan inshadi shine ka karanta begen da ba kai kai ba wani ne shawar radiyallahu anhu yana da wata dabi'a duk da wawin din wannan da yayi da yadda yayi bin manzon Allah amma in zai in wani hali ya kama shi ne ban annabi za ka ga kasidun wasu yake dauka nayi mukalli in an zo maulidi a madinar shehu a zamanin shehu radiyallahu anhu kasidin da ake karanta a wurin maulidi alburda ce da hamziya alburda da hamziya yana girmama al-Imam al-Busiri matukar gaske shehu matukar gaske ai to gashi a diwani yana cewa matarakal al-Busiri qaulan liqa'ilin wa kabun wa hasanul madihi takallamu to yana haka sannan kadiba ta hani'atul rabi amma ba ita yake karantawa ba in yazo sai a karanta ta hani'atul rabi idan ka dauki baitocin farko da ake karantawa kafin ta hani'atul rabi baitoci ne daban-daban ya hada tunda inda in za a fara ta hani'a za a ga an fara da wata kasida ake fara min qabli hasibtan fi zilali wa fi mustawda'in haythu yuksabu alwaraqu kage kan dinar abbas ibn abd al-muttalib daga nan sai aka karanta ya mustafa min qabli nashati adamin wa kawntu daga cikin manyan mukaddamai na dariƙar Tijjaniya sahabban Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu to haka Shehu radiyallahu idan ka karanta ta rihilashi Hijaziyya al-ula wanda ya rubuta aikin tafiyan shi na zuwa aikin haji da yana fadi da ya tafi zuwa Madina sai cin da ya tafi a hanya yace ba abin da ke baki na sai kasidin ya babban manzo Allah shi musamman ma kasidin al-Imam al-Busiri yace wanda ta munshidan haka nake kwana cur ido biyu ina mai shiba begele zikirin lazi qattaba bad'an wa makhtama cikin ambaton wanda baba ya dadada bad'an farko wa makhtaman da karshe shine annabi sallallahu alaihi wa sallama to abinda yake hana ni bacci kenan tsawon dare usajil fihi alwurqa ina musajala kaman da hausa zamu yi ta kamun guga idan ana jan ruwa lokacin jan ruwa in mutum biyu suna ja lokacin da wannan ya ja yana saki wannan yana kamawa ba sa haduwa su rike duka ba sa saki duka to shine sijar sai ce to haka muke yi da wata tsuntsuwa da ake cewa farar wala ita ma kwana take dare ba ta bacci tana ta kukanta yace to yadda take kwana tana yi haka nake kwana ina yi ita tana kan yar bishiya tana yin nata ni kuma ina daga cikin daki ina tayyaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama usajil fihi alwurqa layli tsawon dare na duka aikin da nake kenan a lokacin da jirati niyamu a makauta na dukan su suna can suna barci yana fada can a wata kasida yace lokacin da yazo Ghana ko bigana ta wal ahya ruqudu yace Ghana a Ghana hankali na ni yana Madina yace unguwa kowa bacci yake amma ni na kasa yin bacci bigana ta wal ahya ruqudu wa innani a menene a cikin jama'a wannan cikin a taifin sarako fa'adi bi turbil hashimi mukhayyama ilayka wa illa farraka'ibu lam tasir lisani qalqun fika wal kullu nuwama ilayka ya rasulullahi zuwa gare ka ne shiri na zuwa gare ka ne duk abin hawan da in ya tashi ba Madina zai ji ba kar Allah sa ya tashi eh warraka'ibu lam tasir lisani qalqun fika wal kullu nuwama harshe na asake yake a cikin ka ya rasulullahi lokacin da kowa yake bacci ni abinda nake tayi kenan to shi yasa haka yake usajilu fil wurqa layli wajirati niyamun gaba dayan makota na suna can suna bacci wannan muna iya daukan shi a bacci na hissi ko a barci na ma'ana wajirati niyamun makota na gidan wane gidan wane dakin wane dakin wane duk suna bacci ni ido na biyu wal Allah ko kuma mutanen zamani na suna can suna wani sha'anin da ba na manzon Allah ba to bacci suke duk wanda yake cikin wani sha'ani da ba na annabi ai bacci yake rayuwar shi ba natija yadda mai barci bai taba samun komai ba to haka ba za samu komai ba bacci suke ni kuma lokacin ina nan tsawon dare na ma'ana tsawon rayuwa ta kenan wajirati kenan mutanen zamanin shi dan yana yawan yin magana da zamanin shi yayi magana da harshen zamanin shi kuma wannan baituka na gaba na cikin bulitu za su iya fada za su fassara mana wannan ma'anar ko yake cewa tamattatu minhu dahara iz kuntu mufrada wa zuhimtu fi hadha az-zaman wa innani menene kafin tamattatu sadarin baitin bulitu bi bin musafar khatim ahmad abil kaun wal akhlaqi farama mashida tani hawahu qawla na arif al hawa sulitu bi niyar shaqi ahmad aliktu bihi shi nake san fada aliktu bihi na riga tuni na race da manzo Allah wan nasu fi sunatul karamuta ne suna can suna bacci tamatta atu min hudara tunda yanzu kowa yana bacci da sai ni kadai sai na je sai nayi whoop sai na kama gabar wajen manzo Allah yace yanzu wuri ya min dadi fa ni kadai ne fa tamattatu min huddara is kuntu mufrada saboda ni kadai ne kowa yana ta yana bacci wannan su fi sunatul kara yace wai sai bayan na gama kwankwadar komai suka farka kuma wai suka zo wazuhimtu wai da ni za a rika matsatsa ana gogayya ni ma mazuyin annabi ne ni ma mawakin annabi ne yace kana ina bayan kin mun gama sirrin kan ka zo to idan zamu iya daukan wannan ma'ana yake nufi wajirati niyamun mutanen zamani na sun shagalta da wani abu ni kuma na shagalta da manzo Allah tsawon rayuwata wajafni kalmazanibi shi kuma ido na kayakai na idaniya ta makyautai na in kana so in kwatanta maka su ka gane halin da suke ka bari lokacin da ake ruwan sama mamako sai ka zo ka sa indarar a gaba an san indarar ko tunda yanzu an daina rufin kasa a ko ina ila nan gaba in za a bada labari indan ro sai a rika kwatance ga yara masu tasowa sai amma mu ba za a kwatanta mana ba to in ka kalli yanda indan ro yake yi yace to ni kuma haka idanuwa ta suke me aka fahimta kenan ana ta hawaye eh ana ta hawaye wajafni kalmazanibi ina ta kuka hawaye na zubar min kai ka ce indan ro ne shi abin da yasa indan ro yake haka wani ruwa ne mama ko ya sauka akan rufin ɗakin shi sai yake alamta akwai wani abu a samar to ni ma wani sirri ne na annabi ya sauka a zuciyata sai ido na yake bada sakon akwai wani abu a wurin kalmazanibi yace magraman saboda tsohon begentan da nace maka dama aini halifa garamin ne zuciyata to wani abu ne ya sauka a zuciyata me da ni halifa garamin in kana son ka gane me ke cikin zuciyar kawai kalli idanu kamar yadda ko baka hauso ro ba in dai kaga indar yana zo da ruwa ko na ba wurin da ba komai ba zai zo da ruwa ba to haka ne yadda zuciya halin da nake ciki amma ko ban yi shiru ba kuma ina ta daukar gwalagwalan lafuzza ina jira su shi gwal kamar yadda al-Imam al-Buzuri yake cewa menene wadur yazdadu husnan ghayra muntazami ko muntazamin wadur yazdadu husnan dala ina masu alburda da diwani ne tunda an gida mana wadur yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa ghayra wa laysa wa laysa yanqusu menene subhanallah ma'anan dai na baitin yace gol shi akan kanshi ko awar watsa yake ko awar watsa yake yana da kyau ya zatan ka kuma in aka dauke shi aka tsayara shi aka jera shi aka maida shi kilada abun wuya sai ya ƙara kyau yawa wadur yazdadu husnan wa huwa muntazim wa laysa yanqusu qadran yace dan kuma idan aka jera gwalagwalai aka mai da shi tsakiya ko abun wuya yana ƙara kyau amma fa ka sani ko ba a jera shi wadaman bai rage daraja yana nan agwal din shi to shuridullah shi unazimu durra lafz naka dauki gwalagwalan lafuzza sai kuma in jera su fi zikir wasfihi cikin ambatan sufofin manzon Allah sako ga dukkan mai son yabi yabi manzon Allah kenan in zaka yabi manzon Allah zabi zabi kalmomi ko da yake duk yadda ka zaba ba zaka kai kaman shehu ba saboda bambancin masu shirya waka da Shehu Ibrahim da yace unazimu durral lafzi kina jiranta lafuzza gwalagwalai wato ya ce shi idan ya tashi zai yi kasida zai bi manzo Allah kalmomin ne suke zuwa dan haka a cikin su kawai zaba zai yi dan sun zo da yawa kaga yalwar ilimin kenan sun zo da yawa sai ya diba wacce tafi dacewa sai ya sa wanda mu kuma kila in zamu yi kasidar ana yi haka sai kaga ajibiru an yi haka ana gayyato su su zo da kyar in ɗaya ta yarda ta zo ko ko gurguwa ce kawai sai ka dan maka ta a wuce wurin shi ba gaba mafi yawa mawaka sai sun yi in suka ƙare sai sun sake dubawa daga ran da suka zo suna sake dubawa sai sun ga wata kalmar da ya kamata a cire a sa wata dan akwai mai rubuta waka nan da ke ni ina dan tabawa na san haka akirakumullah to haka ake yi to amma banda shehu shi da ya tashi zai yi kalmomin za su zo burjik dan haka idan ya rubuta kasida zai iya baka yi gaba bai bukatun sai an sake editing an wuce wurin kawai ba bukatun editing amma amma mawaka masu rubuta inda ba shehu ba akwai buƙatar editing sai yasa kar kai mamakin kila idan ka rubuta ta bayar da shekara biyu ma in ka dawo kana biyawa sai kaga anan ku aida da kaza nace
wallahi
to abin da ya sanya baka ce kazan ba a da sai yanzu a wancan lokacin da ƙyar ne ka rubuta musu gayyata ɗaya ta zo to tunda ba bi suka zo ba ɗaya ce ta zo sai kaga za ta dan rage za ta dan yi maleji a wurin ka kore ta tunda baka da wata sai ita to lokacin da kuma wata ta ga dama ta sake zuwa sai suka zama su biyu sai ka diwa to in ta huta farkon sai a canza in bata huta farkon ba sai ka kore ta saboda in ma ka kore ta akwai wata to amma ba haka ba shi wuke already da an fara za su zo unazimu dirran lafzi fi dhikri wasfihi wa ahsin bi wasfil badri ka kyautace da sifanta wannan farin watan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah da rana da wata wanne fa suke to amma me yasa duk masu yabo in za su sufanta manzon Allah kansa ce masa rana sun ce masa wata dai dai kun wurare zaka ji sun kwatanta shi da rana shi ma in sun kwatanta shi da rana akan wata ma'ana ce amma ba akan kyau ba dalili rana jalala ce wata jamala ne bari in kwatanta wani misali guda ɗaya kowa in yaje ya gwada in mun hadu gobe sai ban ansa idan wata ya fito ka gwada tsayawa ka kalle shi minti 15 ka kare mai kallo girman shi fadin shi menene a ciki har ka ga wani dan wani hoto da muna yara muke cewa ta yan tsohuwa da yan koranta a ciki to in ka kalle shi das da Allah gobe da rana ma ka kalli rana minti 15 sai ka ba mu labari to ita jalala ce ba ta mu'amalantuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'amalantuwa saboda fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fazzu to shi ya sanya suke sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata saboda ladafa da ya zama rana to jalala ce ba za a iya gane komai tare da shi ba sallallahu alaihi wasallam ko da yake ana sufanta shi da rana wajen yalwar hasken shi na shari'a ko shine shi yake fada wani wuri na cewa huwa shamsu illa annahu amma nuruhu huwa al-ghaisu illa annahu dahara qallasa wani sai ce to me yana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ai rana ne sai dai kawai dai shi hasken shi ya ga me ko ina to shine kaga in aka ce abu kaza kaza ne sai dai to kila za a fadu wani abu kasan wannan to shi suke ta ta'kidul madhi bima yushbihu zamma ka karfafa yabo da wani usulubin da kaman za ka yi zambo to wa ahsin bi wasfil badri durran munazzaman hala kaunihi durran munazzama lokacin da zaka sanya lafuzza gwalagwalai zaka sa wannan sufofin su zama wasu gwalagwalai abin jerantawa to ka kyautace sufantawar da zaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya sanya wasu daga cikin sha'iran mu musamman na Hausa zaka ji in suna kirar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani lafuzzan da idan da kummalu zasu ce ba a kyauta ba ai ba a kamar wani Allah dai ya saka musu da alkhairi yanzu da na faɗi baitin za a san da wane ke kuma sai ga kamar ina sukan shi ni ko ba ina sukan shi bane kawai dai ina saba misali ne yanzu wani da yake yaban sai na rasulullah ce tafkeki mara tanka bai kamata da a sufanta annabi da irin haka ba a fahimta ta a fahimta saboda shi ya ce in zaka bi annabi duba kalmomi kyawawa ka zaba ka darje ai mai gidan duka ne zaka yi ba sallallahu alaihi wasallam muhammadu miftahul futuhat sayyidi wa khatimu silki rusul khatman muqaddama manzo allah sallallahu alaihi wasallam shine muhammadu abin yabo da tafsasassan kalma shine ma'anar muhammadu abin yabo da tafsasashiyar kalma wa shakkalahu min ismihi li yujillahu فضل العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح الفتوحات dukkan wasu bude bude manzon Allah ne ba budin su duk wasu bude bude manzon Allah ne ba budin su sayyidi kuma shine shugabana wa khatimu silkin rusul tsakiyar da aka jiranta zurin annabawa to manzo Allah shine cika makin su khatman cikawa amma muqaddaman abin gabatarwa in ka tsaka kallon abin da kyau zaka gane zai zama na ƙarshe amma kuma shi yake komawa na farko karamin misali idan ka dauki zare kake so zaka shirye tarbi a cikin shi dauki kwaya ta farko saka in ka saka za ta kan kasa ita ce ta farko mu ce to annabi adamu kenan dauko kwaya ta biyu kasa za ta bi bayan waccan sai a ce annabi nuhu kenan misali nake dauko ta uku kasa shi yasa shi wai sifanta abin da tsakiya dan ka gane silkin rusul tsakiya zare wanda ake sa tsakiyar annabawa to idan ka ida ka zo na ƙarshe kasa in kai haka yanzu wanne ne na farko a gaban ka kwayar da kasa ta ƙarshe kwayar da kasa ta ƙarshe da ka diwa kuma za ka ga ita ce farko wanda kasa ta farkon kuma sai ka ganta can ƙarshen kasa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi bara shi in kana so ka gane khatamun muqaddaman kawai ka dauki tsakiya ka dauki zare ka ce zaka shirya tsakiya a cikin shi zaka ga wanda ka fara sanyawa ba shine na farko ba kana ida zaka ga ya koma shine na ƙarshe wanda ka bari yazo daga ƙarshen shi ka dora a ƙarshe da ka ida kai haka sai ga shine na farko sai ce to haka manzo Allah ki khatamun muqaddaman shine khatami amma shine abin gabatarwa kuma ai ko nusus na zahiri sun tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai an jinkirtar da zuwan shi ne a shaba'i a alamul ashba'i amma ta yaya ba za ka san cewa manzo Allah ne farko ba a kwata kwata a komai ma idan ka kalli annabawa annabawa duk annabin da Allah zai ba annabta sai an masa yarjejeniya da manzo Allah wanda khazna misaqan nabiina la atainakum aminene wanda khazna misaqan nabiina la atainakum ko la atainakum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansuruna qala aqrartum akhsu ala dhalikum wa isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun duk annabin da Allah zai ba annabta sai ce to ga annabta zan baka sharadi ɗaya ne kawai akwai wani annabi yana nan tafi ko ba zan gaya ma dan da zai zo ba ta yuyu kana cikin tsakiyar annabta zai zo ta yuyu sai ka kare dan haka sharadin kawai ko ma yaushe ya zo in kana cikin annabta yana zuwa zaka yi imani da shi ka bi shi ka taimake shi ka zaka yi rizanin kenan ashe da man kai na'ibul fa'il ne wakilin suna ne idan fa'ili yazo shikenan ko bahaushe ce idan mai wuri yazo kaga mai tabar ma sai na da ya gaba shin kun yadda kowanne annabi sai ya ce na yadda sai Allah ce sai mun yi rantsuwa qala aqrarna wa qala zalikum wisri qalu aqrarna qala fashhad ku kawo shaidu ni ma zan zama cikin masu shaidu ina da shaiduna sannan ka ji girman matsayin annabawa fa sai ce wanda duk bayan annabi Muhammad ya zo sai ya kiyarda da cika wannan alƙawarin to daga ran ne ya tashi daga annabta ya dawo fasikanci manzanni duka wani munkiri da ya tashi tafsiri sai ce wai lama atina kum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum yace ba annabi Muhammad ake nufi amma kuma duk yadda zai tawilin zancen shi dan ya karfafi ma'anar shi ya rasa kawai dai ya doge ba annabi Muhammad ake nufi to annabuwa kuma ya rasa ya zai ce to shi yasa ya kowane annabi radda duk ya fara annabta da manzanci yana nan yana jiran zuwan manzo Allah idan ajali ya zo masa annabi Muhammadu bai zo ba to sai ya bar wasici sai ce to ni dai nayi ta jira bai zo ba amma al'ummata daman ni zaman jiran shi nake da zarar ni yanzu zan wuce amma in ya zo shi ne wani mai suna kaza ku bi shi ba annabin da ya bar duniya bai bar wannan wasicin ba babu ba annabin da ya bar duniya bai bar wannan wasiyacin ba shine al-imamu al-busiri yake fada cikin hamziya ko ma ma bas fataratun min ar-rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya duk lokacin da za a samu wata fatara ta annabawa annabi zai wuce kafin wani ya zo sai ya fada wa mutanen shi annabi muhammad yana tafi shi yasa annabi isa da ke shine annabi na karshe wanda daga shi ko sai manzon allah din shi har sai da ya kama suna ana so a fada ma yadda annabi isan nan yayi haka kowanne annabi yayi kafin zuwan shi wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shine annabi muhammad bihi nala kullul anbiya'i kullul anbiya'i ban cire mu kowa hula ba kowanne annabi bihi da annabi muhammad ne nala manalahum suka samu baiwa wakin da allah ya musu kami suka zama ka sani yasa dan adam yafi kowa karamci a cikin halittar Allah wala karkar ramna bani adama wa mallahu fil barri wal bahri razaqna min tayyibati wa fadlana ala kaseerin mimman khalaqna tafdila ka san me yasa dan annabi muhammad zai zo a irin jikin mu sai ce to me wannan jikin ma yafi kowa kuma za mu zabe shi mu fifita shi yafi kowa ba da kowane dalili ba saboda zai dau surar annabi muhammad shi ya sanya kafin ya zo akai wata halitta in ilimi ne sun fi shi annabi adamu ko nake magana in ilimi ne mala'ikun nan sun fi shi in girma ne sun fi shi in bautan Allah ne sun fi shi in yawan shekaru ne duk abinda zaka kwatanta annabi adamu da mala'iku zaka iske sun riga yi shi akan wannan abu kawai tsabar falala ce Allah ya masa dan zai zo da surar annabi Muhammad shine yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa karshe ba har sujjada aka ce su mishi ba kuma abinda zai baka mamaki wanda yafi kowa bauta a cikin mala'iku a lokacin shine shedan shine in charge din su da ya kiyaye yi wa annabi adamu sujjada Allah kadai san sujjada nayi wa Allah ba iyaka yawa Allah sujjada ba iyaka yau abinda ya hada su rigima da Allah har aka tsine mai aka lance shi annabi adamu ne ya kiyaye sujjada kawai kadai kuma wallahi da a ce ana kiyasi ma annabi to shedan ya kyauta da yakin sujjadar da ana kiyasi ma annabi ba ya kyauta da yakin sujjadar shi yasa malamin su ce ai ba a kiyasi ma annabi saboda in aka bude wannan kofar to sai an barar shedan cikin abin da yi a bauta wa Allah shi shi kadai to dan me za a zo kuma a ce su wa sujjada kiyasi ma annabi kenan shi abin da yake yayi ta kiyasi ma annabi yace kaga na fi shi ana khairun minhu khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin dan haka na fi shi kiyasi na farko kenan na fi shi yawan bauta kuma kai kadai kace mu rika bauta maka kai ne kamata a bauta ya ubangiji yayi ta kiyasi sai ya manta da nassi ne kararrafa aka ce masa ya zo yi sai ya halaka da wannan to dan haka mutane sun fi kowanne halitta daraja dan me saboda annabi muhammad mutum ne ina so mu kai mu bi a hankali har mu je abinda zai bayyana mana kararrafa mu gane bihi nala kullul anbiya'i manalahum shi yasa na faro daga nan da aka zo a cikin mutane gabaki daya sai muka isce tunda Allah yake halitta yake yin lokuta ila yawmul qiyamati sai manzo Allah ce khairul quruni qarni qarnin da nazo shine mafi alkhairin qarni me yasa wannan qarnin yafi kowanne qarni dan na annabi Muhammad ne garin da aka haifu manzo Allah ba shine makka ba tunkan annabi yazo sai Allah ya dauko dakin shi ya kawo garin share fage duk wani annabi da Allah ya aiko sai da yazo ya aikin haji banda kwara hudu kowa sai yazo wai ma'anan shi wannan annabin da nake baku labari wanda muka yarjejeniyan nan da ku sai kun yarda in yazo za ku yi rizanin ku bi shi kuma zo ku ga gari shi inda za a haife shi nan ne suka yi ta zuwa da Allah ne ya sa maka tafi ko ina ko da gari dan nan ne za a haifi annabi muhammad amma sai Allah ya nuna mana wani abu da ba danda annabi yayi hijira ba to da sai a ce darajar makka gabaki daya ba ta manzo Allah ba ce saboda dakin Allah yana garin sai Allah ya ce to shikenan aka zo makka ta samu wannan sharafin an haifi manzo Allah shi daman dan haka aka tanade ta da ya tashi hijira dan a nuna maka cewa darajar ba Makkar bace ke da darajar annabin ne ke da darajar da ya tashi hijira kasashe masu daraja a lokacin guda biyu ne Makka da Qudus sai aka ce ya bar Makka kuma kare je Qudus ya tsaya a Madina Madina kauye ne fitik shi yasa lokacin da mutanen Makka suka yi hijira suka koma Madina sun bar birni ne sun koma kauye dukkan su sai da suka rishin lafiya mai tsanani saboda bi'ar gari mai tsananin zafi mai duwatsu mai macizai kana tafiya macizai ko ina ba dadin zama kauye fitin yau sai ta kai ka fada da ka fada take da makka kuma can babu dakin Allah in tunanin ka dakin Allah ne ba makka daraja to babu dakin Allah a Madina amma ka fada take da makka kai sai ta zo tafi makka da wani abu shine wannan ijma'in malamai daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanci dakin sayyida Aisha ijma'in malamai har Ibn Taymiyyah yana kan wannan fahimtar cewa kaga nan inda manzon Allah yake kwanci to ba maganan ka aba ake ba kursiyyu da al'arshi ba su kai shi daraja a wurin Allah ba ina wannan baitin da yake cewa darihun ladal khadara bihi tazatul ardu wa min dunihi al kursiyyu wal arshu wa min dunihi al kursiyyu wal arshu wa min dunihi yawa masha Allah wa min dunihi al kursiyyu wal arshu wal hawdu wannan magana shi yake nafi yace darihi wani darihi ne yana nan karkashin wata koriyar kubba kaga wannan darihin duniya gaba ɗaya saboda shi ƙasa ta samu alhurmar da ta taka rawa ta ji dadi saboda anan yake har ƙasa take jin mata ku sama ita zatil ardu bi ƙasa ta girgiza ta rawa ta yi rawan dadi saboda ta samu sharafin amsar wannan jikin dan haka min dunihi koma bayan wannan darihin da ya tare manzon Allah to al arshu da al kursiyyu da tautin al kausara min dunihi duk ba su kai shi ba shi ya sanya littafin da zamu karanta gaba mai dabbatar garra yake cewa khaira ardin sawaita fa hayya sama'un bika talat ma tawala ta sama'u kasar nan da ka tarar ma ya rasulullah wanda kake kwanci a cikin ta to yanzu ta koma ita ce samar a daukaka daraja kai a samar ma cikin samman ba wanda ma take jera ka fada da ita tace za ta yi takara da ita a matsayi to ina nufin wannan garin me yasa ya zama fifitin gari saboda manzon Allah anan ne Ibn Taymiyyah kuma sai ya samu zamiya da masu fahimta irin tashi suka ce wai saboda masallacin annabi malamai suka mai dariya suka ce kai mu dai wuta ganin mara fiqhu kaman ka ba an samu zalla a wurin fa sosai ce wai yanzu masallacin da me ya zama ya samu ma daraja la tushaddu rihalu illa ila thalathi masajida masjidi masjidi hadha masjidi annabi ya ce masallaci na shi yasa shi radiyallahu anhu da ya tashi raddi da bifi akai yace huwa hubbu ibrahimu qad jaa za'iran li ahmad khairil alamin wa shakira kasan in ka kalli yadda jera sayrul qalbi akwai kai kwarai a ciki wai madina yana fa yana fu madina sai ya ganshi a gaban rauda to shine sai ki ce wai a daifin sara wai da gaske ni din ne ko kwale kawai magajin barci ne rici ne a daifin sara wannan abin da nake gani kaman gani a Madina wai Madina ce ko kwale ricin barci ne ko ko annar rabbiya yayi mama mawaqina khairin nasi to da ya gama daga wannan matsala din sai haka ya haka sai ce kai bale da gaske ne wallahi ba rici bane da gaske ni din ne yo taya na gane inna haz artaha muhammadu ashe daga sai wallahi ba magagin barci bane ba da ci bane ba daga sai din ne ni din ne dai ko madina ce
taya na gane ai fa zaka hakikun zaka sanin wa garkadu wa za uhudin ha za ku ba wani wa baina za wa zaka maradin munahin nan daga tashini din ne yo ba gashi ba wa zaka hakikun ga wadi hakik ga jabal sal'in ga baqiul garkadi makabartar madina ga uhud shin yana hangowa wa za uhudin ha za ku ba un ga ku ba sai hannun riga suka yi uhud da ku ba sai ce to kuma ai daman baina zawa zaka tsakanin Uhud da Quba ne daman masallacin annabi tunda nadiba nan naga Quba nadiba nan naga Uhud ga wadi aqiqin ga sal'u bayana ga baqiul garkadi kai wallahi daga sai Madina ce sai ya gama zubo baitukan shi anan to tunda ya gane Madina ce yanzu yana kofar gidan manzo Allah me zai yi sai ya fara kirari jama'a ta wujudan haibatan wajalala wa absartu min zaba hajatan wa jamala jamalaka unsun haibatu wa mahabbatu fa anta atammul mursalina kamala ko ya ikirari to yayi tayyiban annabi sai ce kamar an ji mai kirari yazo an aiko daga gida a ciwo a leko a ga waye a kofar gida to dan aike ya leko yana tambaya waye sai aka ce yace huwal hibbu ibrahim ka je gida ka ce mai gida wannan masoyin nan ne ibrahim kuma in ka je kace masa ni fa abinda nazo shine ziyara kajja azairan li ahmada ka ga yawa annabi akwai wadansu suna nan suna cewa in za a zo madina a zo ziyara masallaci kace ni ba masallaci nazo ziyarta ba ni shi mai masallacin nazo ziyarta kajja azairan li ahmada khairul alamin wa shakira faman kana yanhu lil madinati zairan siwahu fa inni jitu ahmad zaira abinda yasa ni nace nazo ziyara manzo Allah akwai wasu mutane suna nan suna nuko gari su ce sun taho madina amma ba wurin manzo Allah suka taho ba wurin masallaci suka taho to ni wurin shi na taho fa man kana yanhu lil madinati zairan siwahu fa inni ji'tu ahmad zaira masu cewa suna tahowa masallaci annabi lahul masjidul a'la fa taha mushiduhu wa aqtahu rawdal jinani mujawira to shine ya gama wannan yanzu za a yi ban kwana ka sai in ka zo wurin masoyi ran da za a rabu ba ana rabuwa ana hawaye ba sai ce dumu'un karaka raqil lujaini tubarhinu ala sidiki shauqi bainamal qalbu bainamal waqtu mawhinu to ga dai hawaye ka ga da ji an fara maganan ban kwana kenan to an yi hawaye ana ban kwana to an dawo gida shine da aka dawo gida sai ke cewa in sa'alu qarzurtumul qarma aqiba wa hal atahafu zuwara minhum mawahiba takarkana an dan nasu sharqan wa magriban wa qala ma ulil jina wal makas wa liman wafadu min tilzirati bayna ma wafatu min al aqsa laqitum mataiba wa qarjutumul ajwa alaylan wa fulkukum bihi shabakal mallahu tilka sahaiba wai yace mun dawo gida na gama hawayen bankwana yanzu na zo gida da muska zo ana gaisawa da yan gida sai wani ake tambaya wa in sa'alu in an zo tambaya ta hal zurtumul qarma aqiba an samu daman ziyarar annabin kuwa tunda dai daman tunda muka san baka gida ka dawo kawai an samu daman ziyarar annabin dan mun san ba inda kaje sai can eh mun san can an samu daman ziyarar annabin ce kwarai mun samu daman ziyarar shi to yaya yayi garan nan da ya saba wa yan ziyara wa hal atahafu zuwara minhu mawahiba kyautayin nan da ya saba wa yan ziyara yayi shi Ibrahim bai ce na an ba sai ya ce ah yo annabi an danna shi din wanda ya hukuwa kyautan shine har zaka yi tambaya wani yazo ba ai a rika har ma ka rika tambaya an bashi ai kaga baka samu baka je bane kawai ai da karka na an danna su sharqan wa magriban yace ko barka ji shi fa annabi makocin shi yan cikin jazira suke zuwa ya ba su kyauta wa qatala ma aulal jina wal makasiba liman wafudu min til jazirati tunda yake daga cikin jazira ma makautan Madina mutum zai taho ziyara annabi mai kyauta balle mu da muka taho daga uwa duniya balle mu imam wafudu min tijirati baina ma wafattum min al aqsa laqitum mataiba duk ina magana akan Madina da darajar da samu danwa ta annabi Muhammad to a cikin mutane tunda mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne sai ya zama mutum ya samu daraja saboda ya dauki wannan shabahin na manzon Allah to daga nan sai mu ce to a'a annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zama annabi mutum annabi sai mutane ma annabawa suka fi kowa matsayi
dan da a cikin mutane wali ya zama to da wali ya fi annabi a cikin annabawan sai ya zama manzo sai ya zama saboda kasancewar shi manzo a cikin mutane duk wanda ya samu sunan manzo tunda takwarar annabi ne a aiki to ya samu daraja a cikin manzannin sai ya zama ulul azmi to anan sai ya zama a cikin manzannin duk wanda yake da office ga ake cewa ulul azmi yafi kowa daraja ashe baka gane ba ashe darajar da suka samu dan annabi ya zama a cikin su ne shine bihina la kullul anbiya imana lahum balle in kai can gaba a cikin bulitu ko yana cewa li anna allazil anbiya min khawariq bihina lahal arsalu khayr muhashada kazaka karamatun li ahli wilayatin faminu unilu ma unilu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce bihina la kullul anbiya imana lahum bihi zinatil hadaratu al hadaratu fadoji na Allah zinat an kawata su bihi da annabi Muhammad wa qir wa azima ka girmama manzon Allah kuma ka kara girmama shi at tawqir girmamawa ta cikin zuciya kaga girman shi a zuciyarka fiye da kowa at ta'zim girmamawa na cikin mu'amala a cikin kowace mu'amala ka girmama annabi fiye da kowa a aikace wa qir wa azima rasulun min al-maula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah tabaaraka wa ta'ala majibancin bayi ya zama manzo tun lokacin da Adamu lam yakun bal kana nabiyyan kana nabiyyan wa Adamu bainal ma'i wa tini lam yastami'a bal kana nabiyyan wala Adama wala ma'a wala dina wala a cikin Al-Faidul Ahmadi ko fil Maulid Muhammadi shemo mai yana fasarta wannan da yazo yake cewa bal kana nabiyyan wala adama wala ma'a wala tina wala minene wala samawati wala ardu sace wala yace tun wala kuma ba wala bace ake maka fa nash'atu rasulun min al-maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan sannan yawan yana annabi manzo da'iman tutur ba a taba yankewa ba wa mu'azzaman kuma abin girmamawa a kowane faji abin girmamawa a wurin Allah abin girmamawa a wurin mala'iku abin girmamawa a wurin manzanni abin girmamawa a wurin kowa girmamawa da Allah yayi masa dai mun sani dan Allah ya nuna muku ya girmama manzo Allah komai da ya shafi annabi sai da Allah ya girmama shi komai sannan ta kai har da rayuwar shi ma manzo Allah Allah sai da rantsi ya rantsi da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai karfi nawa ne ta yi shawara har da rabi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika to bari mu tsaya da kan wannan baitin annabawa girmamawa da suka manzo Allah fa ka san ba an hada Qudus ba zai je Mi'raji lokacin da Isra'il da aka tashi sallah me ya faru aka kaddama shi ya musulmanci daga nan ne ma ya samu sunan Imamul Mursalina sallallahu alaihi wasallam kaga girmamawa mala'iku girmamawa da suka manzo Allah shi yana ba mu yana fada a cikin tafsirin Shafi'i da tafsir lokacin da yazo fasarta subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakta hawlahu li nuriyahu min ayatina da yazo yana bada labarin Isra'i da Mi'raji yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya taho yazo sama ta daya tare da Jibril sai Jibril ya bubbuga kofa yake istiftahi yayi da ce a bude mini mana sai mutanen sai mala'iku suka ce wake ce a bude masa yace Jibril ne sace Jibril kuma ai Jibril in zai zo wucewa baya neman abu da to me yake faruwa ne sace ba ni kadai bane ba kai da waye ce ni da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sace har an aiko shi sai aka bude sama ta daya shi wace da aka je ta biyu mat mala'iku suka tambaya kai da waye Jibril kake tambaya abu yace ni da Muhammadu sai suka ce har an aiko shi aka je ta uku haka aka je ta hudu sai shi bara yace ku lura da wani abu sai ce duk inda aka je in yace ni da Muhammadu ne ba sa tambaya su ce waye Muhammadu sai dai kawai su ce har an aiko shi sai shi bara ce jami'ul khalqi ya'rifuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam halitta duk sun san annabi Muhammadu ba mala'ika ɗaya da yace ah waye Muhammadu kuma ha ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'azzaman abun girmamawa ne a dukkan fagage ko ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun girmamawa ne Allah ya sanya mu girmama da albarka girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين